ce yin ne mai zama shugaba in ya zama da bai da gaskiya bai da amana bai bin ka'idojin an shi abu da shi ba zai bi tsarin da aka shirya ba to gaskiya bai dace da shugabanci ba al'ummar Najeriya gabaki daya sun zabi jam'iyyar APC wanda ta samu shugaban kasa kuma ta samu rinjaye a majalisu majalisun da kije da wakilai to kamata a ce duk wani wanda zai fito ya zama shugaba ya zama ainihin wato dan jam'iyyar APC kuma ta bada tsarin APC kuma ne ta ji wani abu sabanin wannan to gaskiya magana ya tabbata yayi abu sabanin abin da ya dace
Sanata Barau Jibrin kenan dake wakiltar mazabar Kano ta Arewa a zauren majalisar dattawan Najeriya kuma na hannun damar Sanata Ahmad Lawal mutumin da ya nemi shugabancin majalisar shi kuwa kamar muhi magaji wanda ya so APC ta tsayar da shi takarar majalisar wakilai daga mazabar Rimin Gadar ta Tofa a jihar Kano cewa yi abin da ya faru a makon jiya a zauren majalisar dokokin Najeriya ya saba wa demokradiya
inda zaben da aka yi na demokradiya ce tunda magana ce ake ta shugabannin majalisar dattawa ɗan majalisar dattawa na PDP mutum 49 suna gurin mu kuma namu kusan mutum 8 ne ko fiye da haka kadan suke gurin saboda haka idan ka dauko ka gani sai ga to waɗanda suka furin jaya NPDP ne in kuma zaben ba na munafinci bane dama ba shirya shi akai ba to kamata a ce su NPDP tunda sun ga sun fi yawa kuma abin da suka yi daidai ne to sai da ɗan PDP ya ci zaben tunda za a yi dama su ce
Wannan da ta sanya Sanata Barau Jibrin bayyana shakku kan yiwuwar wucewar kudurori da ma bukatun shugaba Muhammadu Buhari cikin sauki a zauren majalisun biyu.
Koda headquarters PDP ce aka zo aka dasa ta a majalisa wannan ba zai hana mai aikin ba, ba zai hana mai abin da ya dace da al'ummar mu ba. Amma ta dakikan dole ne a samu akan yadda ake sa gudanar aiki ta yadda za a kwato wucewar mutane da aka sata a binciko irin matakalar da aka riga aka shirya lokacin wato kotun jam'iyyar PDP da sauransu. Tunda yanzu
Sai dai kuma muhi magaji na mai ra'ayin cewa an fataka kundin tsarin APC kuma akwai matukar hadari ga masu yin hakan.
Raki yana ansa sunan APC kuma ya yarda shi dan APC ne daga abin da yayi idan ka dauko kullun tsarin mulkin jam'iyya gaba ɗaya korar kansu suka yi da maganganun da suke yi da abin da suke nuna sunna ba su da jam'iyya sannan idan ka dauko kullun tsarin mulkin ƙasa sashi na 65 karamin sashi na 1 na jin na 1 ko na 2 ne zaka ga inda aka ce dole sai mutun ya zama yana cikin jam'iyya sannan zai zama memba na majalisa dattawa ko ta wakilai kuma sannan yanzu idan da jam'iyya ta yi ta korar saki ni a fahimta ta shine za a iya zuwa a nemi fassarar kotu akan wannan kundin tsarin mulkin kasa in ma suka ce ba za su shiga wata jam'iyya ba jam'iyya ta iya ture su to na tabbatar da cewa zaman su a majalisa ba zai tabbata ba kuma za su iya zama ba
kwamre muhi magaji kenan wani dan jam'iyyar APC a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria